الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا قوما قوات الرجب hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 31 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuyis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al-Fathul Majid wanda ainihin wato sharhi ne na littafin nan na Kitabut Tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Al-Allama Abdul Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya rubuta wanda wannan shine darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin babi na uku a wannan littafi babin da ke tsoratar da mu game da shirka a darasin da ya gabata mun karanta hadithin da Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman hadithin Mahmud ibn Labid wanda Al-Allama Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar yace babban abin da nafi ji muku tsoro shine karamar shirka aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wace shirka ce karama wadda kafi ji mana tsoranta fa qala riya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce riya to wannan lafazin a takaice ya kawo shi amma akwai lafazin da Imam Ahmad ya ruwaito wanda ya danfi wannan tsayi shi ma dai daga Mahmud bin Labid inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babban abin da nafi ji muku tsoro shine ainihin wato shirka karama suka ce wacce ce shirka karama ya ma'aikin Allah qalar riya yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyama yace Allah ta'ala ranar tashin alqiyama zai ce idza jaza an-nasu bi a'malihim idan zai saka wa mutane sakamakon ayyukan su zai ce wa waɗanda suka yi riya izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku tafi wajen waɗanda kuka yi aiki dan su gani a duniya fanzuru hal tajiduna indahum jaza kuje ku duba kuga ko za ku samu sakamakon aikin ku a wajen su to a karkashin wannan gaba mun ji tarjumar shi Mahmud bin Labid sannan kuma muka shiga sharhin wannan hadisi saboda tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da jin kansa ga al'umma da kuma irin rangwame da yake nema al'umma babu wani alkhairi da ya san al'umma in sun aikata al'amarin zai zama mai kyau a ƙarshe za su samu haɗuwa da Allah lafiya su shiga aljanna face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'umma shi ya kuma umarce su da su aikata kamar yanda babu wani sharri face annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ya kuma ba su labari ya kuma tsawace su kada su aikata kamar yanda yazo cikin hadisi sahihi ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wato Allah bai aiko wani annabi ba face sai ya zama haƙƙi ne a rataye a wuyan wannan annabi na ya nuna wa al'ummata dukkan wani alkhairi da ya sani game da su wannan shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadisin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu to idan har ainihin wato ash-shirkul asghar ta zama ana tsoranta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cikar iliminsu da ƙarfin imaninsu, to ta yaya ba za a ji tsoron karamar shirka da kuma wadda ma ta fi ta ba ga waɗanda suke ba su kai su a ilimi ba, ba su kai su a imani ba, bal ma akwai tazara mai rata ta imani da aiki tsakaninsu da waɗanda ba su ba, musamman idza urifa anna aktsara ulama'i al-amsar al-yawm. In ka duba da yawa daga cikin malamai na garuruwa a yau, za ka ga su kansu ba su gama sanin tauhidin ba sai irin sanin da kafirai ko mushrikai suka yi. Ma'ana tauhidi ne wanda yake ko mushrikai suna da irinsa, amma sai ga malami ya fada a tauhidin uluhiyya, a tauhidin rububiyya, sai ga nan dama ba wata gwaninta bace domin ko kafirai suna da wannan tauhidin na tabbatar da ubangijintakar Allah shine mai halitta, shine mai kashewa, shine mai rayawa. Amma tauhidul ibada, to zaka samu hatta malamai da dama, cikin malamai da ake gani malamai ne a garuruwa a yau, sun fadi ba nauyi, sun fada jarabawa tauhidul ibada, basu san su kore wa Allah madaukakin sarki dukkan abin, wato abin tarayya ba, basu san su tsantsanta Allah madaukakin sarki da ikhlasi da bauta ba ga barin dukkan wanda ba shi ba. Shi yasa Abu Ya'la da Ibn al-Munzir sun fitar da wani hadisi daga Huzaifah ibn al-Yaman daga Abi Bakar radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ash-shirku fikum akhfa min dabibin nam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shirka tana nan tana bibiya a cikin ku kamar ir, wato tana boye. Ash-shirku fikum, shirka a cikin ku akhfa, ta fi buya min dabibin nam, sama da tafiyar tururuwa. Sayyidina Abu Bakar yace ya makin Allah wa halu shirku illa ma ubida min dunillah, shin akwai wani abu da ake cewa shirka banda bautar wani ba Allah ba, ko kuma ma du'iya ma Allah, in za a kira Allah a kira shi tare da wani, ai na dauka wannan ita ce shirka. Qala thaqilatka ummuk, ash-shirku fikum akhfa min dabibin nam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kash Abu Bakar, ai shirka a cikin ku ta fi tafiyar tururuwa buya. Wannan hadithin shi ma a cikin sa har yake cewa danillahu wa fulan, wato daga cikin irin yanda za ka gane shirka ta shiga cikin mutane shine sai manzo Allah ya bada misalin abubuwan da muna yawan yin su, muna yawan fadar su, kuma bamu dauke su shirka ba, kuma shirka ne. Kamar mutum ya ce wane ne ya ba, wato Allah ne ya bani da kuma wane, laula fulanun katalani fulan, ko mutum ya ce ba dan wane ba da wane ya kashe ni. Wayannan dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin su a cikin shirka. To kaga ai zaka iya samun har wanda yake jinginuwa zuwa ga ilimi yana faɗin irin waɗannan maganganun, har wayanda ake ganin suna da wayewa ta addini zaka same su suna irin wannan maganganun, tare da cewa a janibin tauhidi kuskure ne. To shi yasa annabi ya ce shirka tana sadadowa cikin al'umma, buyan da take da shigar burtun da take yafi irin buyan da tururuwa take a cikin duhun dare tana tafiya a falalan dutse. Sai dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsamar da mu. Alal musannif rahimahullahu ta'ala wa Ali ibn Mas'ud radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man mata duk wanda ya mutu, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, yana kira yana bauta wa wani kishiya ba Allah ba, yana bauta wa wani Allah madaukakin sarki, in zai fadi yana kiran sunan wani ba Allah ba, in ya shiga tsaka mai wuya yana neman agaji da neman tanyan wani ba Allah ba, to babu wanda zai haka kuma ya mutu akan kiran wani malami ko wani shehi ko wani ainihin wato wani wanda yake ganin zai tsamar da shi daga musiba wanda babu mai iya tsamar da shi sai Allah, to duk wanda ya mutu da irin wannan aqidar in ya mutu a haka da kalan nara wuta za shi. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi. Haka manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani wajen kira, yana bauta wani tare da Allah, kuma ya mutu bai tuba ba, manzo Allah ya ce wuta za shi. Wannan hadisi ne wanda yake hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 4497 في قرة العيون. وهذا الحديث ونن حديثي فيه التحذير اتكن ونن حديثا اكوي صورة روا من الشرك لغا شركة ايضا والتخويف دبرازنا منه غمد شركة والند abinda ake nufi da an-niddu mammata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kalman niddu al-mithlu wash-shabihu ana nufin misali da kuma shibu wato ash-shabih kama kamanceceniya ma'ana duk wanda ya mutu yana misalta wani da Allah duk wanda ya mutu yana kamanta wani da Allah shi ake nufi da yad'u min dunillahi niddan ai fa man da'a mayyitan ai duk wanda ya kira wani mamaci ya ma mutu kila ma ya riddige kila ma ba zamanin sa dai ba yayi shekaru da yawa da mutuwa amma duk sanda zai kira a madadin ya kira Allah wannan mamacin yake kira au ga'iban ko kuma bai mutu ba amma yana can wata nahiya yana wata duniyar yana wata kasar wani yankin shi kuma wannan mai kiran nasa yana wani yankin amma ya zama to duk sanda zai kira mai mako ya kira Allah sai a ji ya kira wannan wa aqbala alaihi biwajhihi kuma ya zama yana fuskantar wannan wanda yake kira din da fuskar sa wa qalbihi da zuciyarsa ragabatan ilaihi saboda yana kwadayin samun wani abu daga gare shi yana kwadayin arziki maimakon ya kwadayin wurin Allah sai ya kwadayi wajen shehi yana kwadayin kujeran mulki maimakon ya kwadayinta wajen Allah sai ya kwadayinta wajen shehi dukkan wani abu da yake kwadayi maimakon ya neme shi wurin Allah madaukakin sarki sai ya neme shi wajen wani ba Allah ba wa rahabatan minhu ko kuma duk sanda yake tsoro shi wannan shehin yake tsoro yana tsoron bacin ran wannan shehin yana ganin in shehin nan yayi fushi da shi to ya gama lalacewa ya balbalci sawa'un sa'alahu aw lam yas'alhu sawa'un ya roki wannan ko bai roke shi ba fa hadha huwa shirku wannan ita ake nufi da shirka alladhi la yaghfiruhu Allah wanda Allah baya yafewa ka dinga kwadayin rahama a wajen wani ba Allah ba ka dinga tsoron azaba a wajen wani ba Allah madaukakin sarki ba ka dinga roƙon ko kwadayin arziki a wajen wani ba Allah ba ka dinga tsoron talauci daga wajen wani ba Allah ba to wannan wanda ka mai da shi hakan kake irin wannan game da shi to wannan ita ake nufi da shirka kuma irin shirkar mai girman wanda Allah baya yafe ta an mutu ana yi wali hadha harrama Allah ta'ala ittikhadha shufa'a dan haka ne ma Allah madaukakin sarki ya haramta riƙar ash-shufa'a abu wato ababan neman ceto Allah ya haramta ka riƙi wani a matsayin shafe mai ceto an fahimta ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta ittikhadha shufa'a ya haramta riƙar shufa'a wato abokanan wato ababan neman ceto wa ankarahu ala man fa'ala zalika kuma har Allah ta'ala ma yayi inkari ga wanda yake neman shafa'a a wajen wani ba Allah ba ashaddal inkar inkari mafi tsanani li kaunihi yunafil ikhlasa domin neman ceto a wajen wani ba Allah ba yana kore yana cin karo da ikhlasi alladhi huwa iqbalul qalbi wanda ikhlasi shine fuskantar zuciya wal wajhi da fuska ala Allah ga Allah fi kulli ma yakhafu al abd cikin dukkan abinda bawa yake tsoro ya zama ya fuskanci Allah wajen Allah ya kubutar da shi ya tsamar da shi ya kawar masa da wannan abu da yake tsoro wayarjuhu ya zama yana fuskantar Allah da fuskarsa da zuciyarsa cikin dukkan abinda yake kauna wayataqarrabu bihi kuma yana neman kusanci da shi wayadinu bihi kuma yana ainihin wato addini da shi wa min al-ma'lumi annahu idhal tafata lishafi' yas'aluhu domin sanannan abu ne duk sanda mutum ya waiwaya zuwa ga wani wanda yake neman alfarmarsa yake neman cetonsa yas'aluhu yana roƙonsa ceto faqad a'rada biwajhihi wa qalbihi anillahi to zaka samu wannan mutumin da yake neman dauki da tanyo da agaji da ceto wajen wani ba Allah ba to zaka ga ya karkatar da fuskarsa da zuciyarsa ga barin Allah ya juyar da fuskarsa da zuciyarsa zuwa ga wannan wanda yake roƙo din wadhalika yunafil ikhlas ko shakka babu ga Allah amma zuciyar mutum ta rataye da wani ba Allah ba ga Allah mutum ya fuskantar da akalarsa zuwa wani ba Allah ba ko shakka babu wannan yana kore ikhlasi yana kuma cin karo da ikhlasi wayati bayanu zalika bayanin hakan zai zo ne fi babu shafa'ati a babin ceto za mu ji cuwacuwar da yan cuwacuwa suke yi game da abin da ya shafi ceto wane ceto ne tabbatacce wane ceto ne wanda yake na ƙarya na bogi ne na coge babu shi insha Allah ta'ala in muka zo babin mala ya ce zai mana bayani qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah ya ce an-niddu abinda ake nufi da an-niddu da aka ce mammata wa huwa yad'u min dunillahi niddan kalmar an-niddu ash-shabihu tana nufin kama yuqalu ana cewa fulanun niddu fulan wane yana kama da wane wa nadiduhu kamatsa ne ai mithluhu kwatan kwacin wane ne wa shubuhu kuma kamar wane yake inta da haka duk wanda ya dauki haƙin Allah ya ba wani to yana nufin wannan wanda ya ba haƙin daidai yake da Allah kamar Allah yake misalin Allah ne shi ma duk wanda ya roki wani wanda ya roka ba Allah ba kamar yana nufin wannan wanda ya roka din daidai yake da Allah kama yake da ga Allah madaukakin sarki wannan shi ake nufi da annidu inta qala ta'ala Allah ta'ala ko ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ay fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sanya wa Allah kishiyoyi kar ku sanya wa Allah wato wasu wadanda kuke ganin kamar suna kama da Allah ko kuma suna misalin su kamar Allah suke wa antum ta'lamuna alhalun kuna sanar da cewa Allah madaukakin sarki babu wanda yake kama da shi a sunayensa babu wanda yake kama da shi a sifofinsa babu wanda yake kama da shi cikin aikin sa subhanahu wa ta'ala suratul baqara aya ta 22 qauluhu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace wanda duk ya mutu yana wa Allah shirka yana kiran wani tare da Allah yana bautar wani ba Allah ba ai ma'ana yaj'alu lillahi niddan ai ma'ana ya sanya wani kishiya ga Allah fil ibadata ibada yana bautawa Allah yana bautawa wani ba Allah ba ko a madadin ya bauta wa Allah wani yake bauta wa ba Allah ba ya du'uhu in ya tashi roko maimakon ya roki Allah wani yake roko ba Allah ba wa yas'aluhu in ya tashi tambaya ba maimakon ya tambayi Allah madaukakin sarki sai ya tambayi wani ba Allah ba wa yastagisu bihi yana neman agaji da wani ba Allah ba duk sanda ya shiga uku ko yan fashi ko wuta ko dilmiya a ruwa ko dukkan abin da ya hadu da shi yake neman agaji maimakon ka dinga jin yana kiran sunan Allah sai ka ji wani yake kira ba Allah ba kamar yadda muke ba da misalai da yawa ko ka ji mutum yana shehu dan fodiyo ko shehu Usmanu ka agaje ni za ka gan ka ji can haka waje zan zo ko ta za ka suna irin wannan mutum yayi tagal tagal zai fadi zai ce shehu dan fodiyo in ka ce masa kuskure ne zai ce maka tun iyayenka da kakanni kaza kaza sai ya zazzage ka an gane ko ko kuma an kai waje jan can masu bakayen kaya zai ga ji mutum halaka ce murara amma ka je da ina ya Hussein to ga masu ya gausi da sauran su duk gashi nan kowa yana akwai irin wanda yake kira wanda ya imani da cewa yana aiki irin na Allah madaukakin sarki wanda wannan duk wanda ya muce yana irin wannan da khalan nara manzo Allah ya ce wallahi wuta ba shi wallahi babu wanda zai muce yana wannan ya shiga aljanna babu shi qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah yace washirku fahdharhu fashirkun zahirun dhal qismi laysa biqabil al-ghufrani wa huwa ittikhadhu an-nidd lir-rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ad-dayyani a cikin nuniya din sa al-imam ibn al-qayyim yake cewa wa shirku kaga shirka fa hadarhu kai hatara da ita fa shirkun zahirun kaga shirkan nan ta zahiri ta wanda take a bayyane zal qismi kaga irin wannan bangar wannan kashin na shirka laysa biqabilil ghufrani ba shirka bace da take karbar gafara ba shirka bace wanda Allah madaukakin sarki yake karbar gafara ga wanda yake ya mutu yana yinta wa huwa ittikhadun niddi shine rikar wani kishiya lirrahmani ga ubangiji ayyan kana kowane ne shi duk wanda ya rike mala'ika ka rika a matsayin kishiya ga Allah annabi ka rika a matsayin kishiya ga Allah sahabi ka rika a matsayin kishiya ga Allah wani waliyi ne ka rika a matsayin kishiya ga Allah wani salihin bawa ne ka rika a matsayin kishiya ba Allah ba wani ainihin shehi ka rika a matsayin kishiya ba Allah ba shine ayyan kana min hajarin dutse ne ko wata bishiya wa min insani ko kuma wani mutum ne ka rike shi kishiya ga Allah ya du'uhu ya zama mutum yana roƙonsa yana kiransa au yarjuhu ko yana kaunarsa thumma yakhafu sannan yana tsoransa wa yuhibbuhu yana san sa ka mahabbatin dayyani kamar irin san da ake wa Allah to duk wanda ya mutu yana wannan ya mutu yana yin babbar shirka wuta zashi Allah ya kiyaye wa alam ka sani annittikhadha an-niddi ala ismai riqar kishiya ga Allah ya kasu kashi biyu al-awwal kashin farko annahu yaj'aluhu lillahi sharikan shine mutun ya riki wani kuma ya sanya shi abokin tarayya ga Allah fi anwa'il ibadati a cikin nau'o'in ibada a cikin nau'o'in ibada aw ba'dha ko wani bangare na ibada kama ta kaddama kamar inda wannan bayanin ya gabata wa huwa shirkun akbar wannan shirka ce mafi girma shirka ce mai girma mutun yayi wa Allah tarayya a ibada wannan shirka ce mafi muni mafi hadari wa tsani sai kuma kashi na biyu ma kana min nau'in shirkil asgar akwai abin da in an yi shi yana bangaren nau'in karamar shirka ka kaulin rajuli kamar mutun yace masha Allahu wa shi'ita kai karamar shirka ka ce masha Allahu wa shi'ita haka Allah ya so kuma kai ma ka so haka Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama wannan yana cikin ashirkul asgar laulallahu wa anta ba dan Allah ba da kai to da yanzu wata magana ake wannan ba dan Allah ba da kai kenan wato kamar yanda Allah ya kawo maka dauki wani shi ma kishiya ne ga Allah ya kawo dauki da haka da shi wannan din da Allah su ne suka fitar da kai kenan wannan ita ma shirka ce karama ana fadin irin wannan wani ma ko Allah baya kawo yace ai ba dan wani ba da yanzu wani kasar nan ai ba dan wani ba da tun na bana kasuwan nan maimakon yace ba dan taimakon Allah ba sannan kuma da taimakon wani to da yanzu ila ba ma na gurin nan amma wani gaba ɗaya ma ya ma raba Allah duk da raba Allah ma bai kwace ka ba ka ce ba dan Allah ba da wani wai baka fita ba to ina ga wanda kwata-kwata ba ma Allah zai ce ba dan wani ba da kaza ba dan su wani ba da kaza ina fata an gane wa kayasirir riya kamar wato karamar riya wannan ita ma shirka ce faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya tabbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajul sanda wani mutun yace da shi ma sha Allahu wa shi'ita kaga an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aka gaya wannan ka duba matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba girman daraja irin ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya daga kafa ba kuma yayin shiru in yaga ana nema a raba shi kusa da Allah in yaga ana nema a kwatanta shi da Allah a kamanta shi da Allah in yaga ana nema a kai shi ofishin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin shi amma mutun ya nada rawani ya sa alkaba yake kirinkin ana ce mai Allah kuma yana yin shiru a dauki matsayin Allah a bashi kuma ya karbe dan fashi da makami kenan hakikanin dan fashi da makami ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam fa duba kalmar da aka yi amfani wani cikin sahabbai ya ce masha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya so kuma ya ma'aikin Allah kai ma ka so bari ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru qala manzo Allah sai ya ce aja'altani lillahi niddan so kake kamai da ni kishiya ga Allah so kake ka nuna ni da Allah abu ɗaya ne so kake ka nuna cewa nayi kama da Allah so kake ka kamanta ni da Allah so kake ka misalta ni da Allah shine aja'altani lillahi niddan kalmar da ya faɗa ma sha Allahu maimakon yayin ladabin zance yace thumma shi'ita kalmar fa wawun ne da thumma duk kuma in ka koma nahwu suna cikin adawatul adab amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ai masa adafi da wawun ba ma sha Allahu wa shi ita ta wannan mutum da ce masa ya ma sha Allahu thumma shi ita na ba zai kyale shi da fata an gane to ina ga manzon Allah a ce masa shine mai azurtawa ko shine mai kashewa ko shine mai rayawa ko shine mai kaza ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekarunsa wannan shine abin da yayi yaki da shi wannan shirka ita ce wanda ya fada da ita wannan shirkar da kake kallo tsawon shekaru 23 da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga annabi ya bata da shi akan wannan ko
kuma kaga har a cikin gidansu dai ba a sha bai ji da dadi ba daga dangi na iyaye na mahaifansa ba irin tsangwama da bai sha ba duk akan tauhidin nan ko ka san hijirar da annabi yayin daga makka ya bar mahaifarsa yana san zama garin makka amma yana ji yana kallo ya kaura ya bar garin makka saboda fa tauhidi ne saboda ya ce sai an yi tauhidi su kuma sun ce san ba su yadda ba sai an yi shirka to sannan kawai shikenan sai wani ya zo kawai ya dinga jan mutane zuwa shirka kuma sai ayi shiru kawai saboda kar a bata masa rai saboda kawai kar a ce wai an tada fitina akwai fitinar da ta wuce shirka a doran ƙasa ai ba a taba fitinar daukan haƙƙin ba a taba fitina ba sama da daukan haƙƙin Allah ba wani duk me wannan shine fitinan ne shine wanda baya son zama lafiya in kana neman me ta da zauna tsaye shine me yin shirka a fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce aka yi masha Allahu wa shi'ita amsar da annabi ya bayar aja'altani lillahi niddan a cikin masha Allahu wa shi'ita kadai amma annabi yake cewa kana so ka maida ni kishiya ga Allah bal ba haka abun yake ba kuskure ka fada masha Allahu wahdahu ka gani ba me yace bai ma ce sun mashi'itan ba sai ce masha Allahu wahdahu in ka zo kawai ka ce abinda Allah ya so shi kadai kan ma ka raba ni mashi'a tana hannun Allah wannan hadithi Imam Muhammad ya fitar da shi hadithi na 1842 Ibn Majah hadithi na 2117 Wasahul Allamatul Albani fi silsilatil sahiha hadithi na 139 ko shafi na 139 Rawahu Ahmad wa Ibn Abi Shayba wal Bukhari fi al-Adab al-Mufrad Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba sun ruwaito wannan hadithin Imam al-Bukhari ma ya ruwaice shi a cikin al-Adab al-Mufrad والنسائي امام النسائي وابن ماجه ده ابن ماجه وقد تقدم حكمه حكمين wannan ya gabata fi babu fadl tauhid a bayan ababin falalar tauhid wa fihi a cikin wannan hadisin bayanu anna da'wata ghayrillah a cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa kiran wani Allah fi ma la yaqdiru alaihi cikin abinda wani ba shi da ikon yi illa Allah sai Allah shirkun jali wannan shirka ce karara abinda haƙƙin Allah ne ba mahalukin da ya isa yi maka duk da karanta fatiha da kake kullun sau 17 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baka gane wannan ayar ba baka san cewa akwai taimakon da wani zai iya ba akwai taimakon da babu mai iyawa sai Allah to har yanzu kana da matsala da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in har baka iya tantancewa da ware akwai abin da bil adama zai iya taimaka maka akai akwai abin da ba wanda ya isa ya taimaka maka ko mala'ika ko annabi ballantana salihin bawa baka gane wannan ba to har yanzu baka gane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba da haka kiran wani ba Allah ba cikin abin da wani baya iya yi wannan ita ake kira da ashirku kuma shirka ce kuma jale ka dalabi shafa'ati min al-amwat kaman neman ceto daga matattu to barka ji korayayyen nema zai iya lalle ne iya maka ceto ballantana mutun ya mutu shekara da shekaru amma har yanzu kana kamun kafa da shi da kan neman ceto min al-amwati daga matattu wannan yana daga cikin ashirkul jale fa innaha domin kaga cetan nan da ake ta magana akan sa mulkul lillahi ta'ala mallakar Allah ta'ala ne ceto qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gabaki ɗayan sa ka ta kaf din ceto da ka sani na Allah ne da kan kana neman ceto sai ka dai ka nema wajen Allah wa biyadihi a hannun Allah ceto yake laisa biyadi ghairihi min hashai babu wani abu na ceto dake hannun wani ba Allah ba babu dan in ka je kai kamun kafa da shehi an ce ka ce ai ba bauta masa kake ba kamun kafa da kake da shi waye ce kai kamun kafa da shi ceto na Allah ne gabaki ɗayan sa wa huwa alladhi ya'dhinu lish-shafi' baka san Allah shine ke bada izini ga mai cetan an ya shafa yayi cetan ba duk wanda kake sa ran yayi ceto ba shi ma zai an bashi izini man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni wa ya isa yayi ceto a wurin Allah ba da izinin sa ba ba mu dan a nuna maka babu wanda yake da wata alfarma in ba Allah ne ya masa ita ba ka duba ranar taron abin nan mahshar ka duba yanda al'umma ta je wajen annaba da suka ce ba za su iya ba wajen annabuwa ne wajen annabu duk wa'inda ake ganin sun zamanto inda Allah wajihan an je wajen su amma sun ce ina har sai da aka zo kan wanda shi Allah madaukakin sarki yayi alfarmar shi Allah ya girmama ya bashi wannan matsayin kaga shi ma sai da aka bashi izini kuma shi ma da yazo ba kawai kwasan mutane yace nan duk gaba daya an gafarta muku kawai aljanna za ku mallantana mutun yace wanda ya ganni ko wanda ya ganni ma duk yan aljanna ne na ba ta an gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya fadi gaban Allah ya dinga kirari Allah ta'ala sai da ya ga dama yace irfa rasak aga kanka ishfa tushaffa kaga sai lokacin shi ba ka ce nemi ceton za a baka wasal tuuda roki za a baka sallai yace ya Allah al'ummata da kai ana yawan yaudaran mutane da harkar shafa'a din nan da ka ceto na Allah ne gaba daya mallakar Allah ne a hannun Allah yake babu mai mallakar wani abu na ceto kuma shi duk wanda kaga yayi ceto Allah ne ya bashi izini kuma ko an baka izinin fa sai kuma an gaya ma wanda zaka ceta a gane wayannan abubuwan guda biyu fa ana iya cewa an yi ma alfarma amma ita wannan alfarmar da ake magana kuma za a baka list din wayanda zaka yi alfarmar za ta shafa na ba ta gane saboda haka kaga bada ceton daban baka kuma izinin wayanda zaka ceta shi ma wani abu ne daban yanzu kam ka samu mataki na an baka ceto to kuma Allah madaukakin sarki ba kowa zai yadda ka ceta ba dan haka wa huwa alladhi ya'dhinu lish-shafi' an yashfa shine wanda zai bada izini ga wanda zai yi cetan yayi ceto fi mallaqa Allah bil ikhlas to kaji sharadin da za a ba duk wanda Allah ya bashi ceto zai ce masa duk wanda zaka ceta sai wanda ya hadu da ni da tauhidi da ikhlasi duk wanda zaka cece shi duk kusancinka da wanda zaka ceta in ya mutu babu tauhidi baya cikin wanda zaka shiga zai shiga alfarmarka duk kusancinka da wanda zaka ceta in wanda zaka ceta bai cika ka'ida ba Allah ba zai baka dama ka cece shi ba daka sai wanda laqa Allah ya hadu da Allah bil ikhlasi da ikhlasi wa tauhidi da tauhidi min ahlil kaba'iri daga wayanda basu shiga aljannatin a karan farko ba sun aikata manyan laifuka an kai su wuta kama ya ati taqariruhu kaman yanda tabbataccen zance zai zo maka fi babu shafa'ati a babun ceto insha Allah ta'ala qala al musannif rahimahullah ta'ala wa li muslimin an jabir radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار فقط كراتين سدرا بيو كين دو وندي حدو ده الله ان جي منزان الله صلى الله عليه وسلم بي يو الله شركا زي شيغا الجنة كودا بي شيغا اكرم فرقو با قرشن الامر زي زو يشيغا koda wasu abubuwa na zinubai sun makalkale shi wanda ba zai shiga da su aljanna ba tunda Allah bai yafe masa su ba to sai an kai shi wuta an kankare masa su sannan a ƙarshe dai zai shiga aljanna tunda ya mutu baya shirka wa mamlakiyahu duk wanda ya hadu da Allah yushriku bihi shay'an yana shirka da Allah da khalan nara wannan zai shiga wuta ne babu wani zancen bayani ko tawili wanda duk ya mutu yana shirka da wuta ne wannan hadithin muslim ya ruwaito shi hadithi na 93 sharh jabir wannan hadithin jabir ne ya ruwaito shi wane ne jabir wa huwa ibn abdullah shine jabir dan abdullah ibn amr ibn haram dan amr dan haram muhmalatayn amr da haram dukkaninsu da muhmalatayn mara wato harufa mara sa dugo al ansari wanda yake mutumin madina thumma salami sannan dan kabilar salam bi fatatayn sahabiyun wannan bawan Allah sahabi ne jalilun babba huwa wa abuhu da shi da babansa duk manyan sahabbai ne wali abihi manaqibun mashhura mahaifinsa yana da wasu darajoji shahararru radiyallahu anhuma mata jabir ya rasu bil madinati a madina ba'da 70 bayan shekara ta 70 wa kad kuffa basaruhu ya makance ya zama baya gani sosai walahu 94 sana yana da shekara 94 lokacin da ya rasu kuma aban ibn usman ne ya masa sallah an gane ko aban ibn usman shi ya masa sallah kuma dan ba ta biyu kana abdullahi mahaifin walidu jabir mahaifin jabir min alladhina bay'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubay'a bay'atul aqaba mubay'at da aka yi wa manzon Allah a dutsen aqaba waja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naqiba bani salima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mai da shi ya zama jagora na yan kabilar bani salima thumma hadara badaran ya halacci badar wa qutila yawma uhudin an kashe mahaifin jabir ranar da aka yakin uhudu fa akhadha yabki alayhi waladuhu jabir fa akhadha yabki alayhi waladuhu jabirin wa ukhtuhu fatimata binti amrin sai dansa jabir da yar uwar haihuwar shi mahaifin abdullahi din ke sai suka kama kuka jabir yana kuka kanwar mahaifin jabir fatima binti amr ita ma tana kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace da su tabkihi aula tabkihi ko ku yi masa kuka ko kak ku yi masa kuka la zalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha mala'iku ba su gushe ba sun yi masa inuwa da fukafukansu hatta rafa'tumuhu har lokacin da kuka dauke shi qawluhu mallaki Allah la yushriku bihi shay'an qala al-Qurtubi imam al-Qurtubi yace ai lam yattakhid ma'ahu sharikan fil ilahiyya ai duk wanda ya mutu bai riki abokin tarayya ba tare da Allah a cikin allantaka wala fil khalqi ko a cikin halitta wala fil ibadati ko a cikin ibada duk bai hada Allah da wani ba a wannan wa min al-ma'lumi min ash-shar'i sanannan abu ne a shari'a al-mujma'i alaiha wanda aka yi ijma'i akan ta inda ahli sunnati a wajen ahli sunna shine anna man mata ala zalika duk wanda ya mutu akan haka fala budda lahu min dukhulil janna babu makawa zai shiga aljanna insha Allah ta'ala duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna wa in jarada alaihi qabla zalika anwa'un min al'azab koda wasu nau'o'in azaba sun gudana akan sa kafin ya shiga aljanna wal mihnati koda an jarrabe shi da wata azaba ko shiga wuta kafin ya shiga aljanna to dai karshen al'amari zai shiga aljanna saboda ya mutu da tauhidi wa anna man mata ala shirki kuma mu sani cewa duk wanda ya mutu akan shirka la yadkhul jannata ba fa zai shiga aljanna ba wala yanaluhu min Allah rahma rahama ta Allah ba za ta shafe shi ba wa yukhalladu fin nari za a dawwamar da shi a wuta abadal abadi har abada min ghairin qita'i azabin ba tare da yankewar azaba ba wala tasarrumi amadin ba tare da yankewar zamaninnika ba ba saurarawa ba daga kafa azaba ce diman wada'iman abadal abidina ga duk wanda ya mutu yana shirka wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace amma dukhulul mushriki nara amma game da shigan mushriki wuta fa huwa ala umumi wannan ta game kowane mushriki fa yadkhulaha zai shige ta وَيُخَلَّدَ فِيهَا كُمَ زَيْدَ أَدَوَّ مَدَّ شِيَ أَجْكِنْتَ وَلَا فَرْقَ بَابُ بَنْبَنْتِ بَيْنَ الْكِتَابِ تَكَادًا أَهَلُ الْكِتَابِ الْيَهُودِي وَالنَّصَرَانِي ko ba yahude ne mutum ko ba nasare inda ya mutu yana yahudanci ko ya mutu yana kristanci babu bambanci shi ma mushriki ne yana cikin wanda zasu shiga wuta wa baina abadatil awsan ba su da bambanci tsakanin su da masu bautar gumaka wa sa'iril kafarati da sauran kafirai wala farqa inda ahlil haqi a wajen malamai ma abota gaskiya babu bambanci bainal kafiri tsakanin kafiri inadan kafiri mai taurin kai wa ghairihi da waninsa kafirin da bashi da taurin kai duk kafirai ne da haka duk makomansu iri daya ce wala baina man khalafa millatul islam babu bambanci tsakanin wanda ya saba wa addinin musulunci wala wa baina man intasaba ilaiha da kuma wanda yake nasabta kansa yake jingina kansa zuwa ga addinin musulunci thumma hukima bi kufrihi sannan malamai sun yi hukunci da ya kafirta bi jahadihi ma yakfuru bi jahadihi saboda yayi musun abinda ake kafurta da musun sa koda yana kileme shi musulmi ne amma yayi musun abinda duk wanda yayi musun sa ya zama kafiri sai ya mutu yana musanta irin wannan to shi ma makomansa ɗaya da ba yahude makomansa ɗaya da ba nasare makomansa ɗaya da mai bautar gumaka da sauransu wa gairi zalika da wannan haka yani abinda yake nufi annahum mustawuna daidai wa daida suke fil khulud fil nar adawama a cikin wuta da musulmin da yayi shirka kuma ya mutu yana shirka da bayahude da banasare da mai bautar wuta da mai bautar rana da mai bautar gumaka dukkanin su daidai wa daida suke wajen dawama a wuta walakinahum mutafawituna duk da cewa suna fifitar juna fi darakatihim a cikin matattakalar wuta ta kasa wani yafi wani yin kasa a cikin wuta din ma kaman yanda aljanna darajat ne to ita kuma wuta darakat ne an gane ko shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar ad-darakil asfal wato matattakalar ta yin kasa to su suna can matattakala al-asfal wanda take ta kasa da aka an shiga wutar kam duk wa'annan da kaje lissafin su za su shiga wuta kuma za su dawuma a cikin wuta sai dai kuma a wutar mataki mataki ne aji aji ne gurgurdan girman kafircin gurgurdan ainihin azabar da za a yi wa mutum wala yadhlimu rabbuka ahadan mithqala dharra ubangijinka ba zai zalunci kowa ba daidai da kwayar zarra wa amma dukhulu man mata ghayra mushrikin aljannata amma game da shigar wanda bai yi shirka ba bai mutu yana shirka ba aljanna fa huwa maqtu'un lahu wannan magana ce wanda an yanke ta a game da shi bihi game da shigarsa aljanna lalle duk wanda ya mutu akan tauhidi baya shirka zai shiga aljanna lakin in lam yakun sahiba kabiratin sai dai fa in ba mai aikata manyan laifuka bane mata musirran alaiha da ya kuma ya mutu bai tuba ba yana aikata manyan laifuka dakhala aljannata awwalan to wannan wanda ya mutu da tauhidi sannan bai mutu da wani babban laifi ba to wannan shine wanda zai shiga aljanna a karan fari Allahumma ja'alna minhum wa in kana sahiba kabiratin in ku gashi da tauhidi amma fa ya dan shagiya kuma har ya mutu bai tuba ba yayi zina har ya mutu bai tuba ba yayi ƙarya har ya mutu bai tuba ba to duk wanda ya mutu yana aikata kaba'ira kuma ga tauhidi mata ya mutu musirran alaiha yana mai dogewa akan wannan kabira bai tuba ba fa huwa tahtal mashi'a wannan yana karkashin ganin damar Allah fa in afallahu anhu shi ma in Allah ya ga dama ya masa afuwa tun a karan fari da khalal jannata awwalan zai shiga aljanna a karan farko wa illa in ku Allah bai ga damar yafe masa ba uzziba fin nari za a azabtar da shi a cikin wuta thumma ukhrija minan nar sannan za a fitar da shi daga wuta wa udkhilal jannata a shigar da shi aljanna wa qala ghayruhu wani imam al-qurtubi yace yaqtasara ala nafi shirki kaga anan ya takaitu akan kore shirka listida'ihi tauhida saboda kore shirka ya kirawo ya jawo tauhidi da zarar wa bididdiha tatabayyana al-ashiya'u ana tumbike shirka tauhidi da an kawar da tauhidi shirka ce da kan aka faɗi tauhidi ko ba faɗi shirka ba tana nan in an faɗi shirka ko ba faɗi tauhidi ba yana nan dan haka shi yasa da aka takaitu akan kore shirka to ana nufin a tabbatar da tauhidi bil iktida wannan nassin na farko shi yake hukunci akan nassin da aka shiru akai ma'ana takaituwa akan duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna ba sai an ce kuma yana ya mutu yana tauhidi ba sai an faɗi wannan ba duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna wannan hukuncin ya tabbata akan wanda aka shiru akai ma'ana duk wanda ya mutu baya shirka ya mutu da tauhidi kenan wasti'a'uhu ithbatar risalati lil luzum kuma wannan ya jawo tabbatar da manzanci shi ma tilan ma'ana duk wanda ya mutu baya wato baya shirka kenan yana tauhidi kuma wannan tauhidin ya jawo ya kuma tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan koda ba a fade su ba suna ciki if domin man kazzaba rusulullah duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah faqad kazzaba Allah Allah ya ƙaryata duk wanda ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata Allah wa man kazzaba Allah wanda ko ya ƙaryata Allah fa huwa mushrikun ai shirka wa huwa ka kaulika kamar kace ne man tawadda'a sahhat salatuhu kamar kace duk wanda ya alwala sallarsa ta inganta ai ba alwala bace kadai sharuɗan sallah amma sai kace duk wanda yayi alwala sallarsa ta inganta kana nufin ma asairi shuruda amma in ya cika sauran sharuɗa fal muradu da haka abinda ake nufi da aka ce man mata wanda ya mutu hala kaunihi mu'minan halin kasancewarsa yana da imani bi jami'i ma yajibu al-imanu bihi da dukkan abinda ya wajaba ayi imani da shi ijmalan fil ijmali a dunkule cikin inda aka ce ayi imani a dunkule wa tafsilan fil tafsili da kuma inda aka ce ayi imani filla filla a inda wato tafsilan da filla filla fil tafsili inda aka ce kai imani da ainihin wato wannan gabar filla filla to wannan shi ake nufi da iqtasara ala nafi shirki kawai da aka ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ma'ana baya shirka duk da ya mutu baya shirka to yana tauhidi yana kuma mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin risala yani khalaqat halawatu hadha al-imani bashashata qalbihi abinda ake nufi anan wato khalaqat halawatu hadhihi al-iman zaƙin wannan imanin ya gauraya da cakuduwa da bashasha ta kalbihi wato haccen zuciyarsa fa asmaratil a'malas salihah wannan sai ya haifar da ƴaƴan itace na al'amalus salih kyawawan ayyuka wal akhlaqal fadila da kuma ɗabi'u da halaye masu falala wa illa in ba haka ba fakan min mudda'in li hadha al-iman al-ijmali wa tafsili mutun nawa ne masu da'awar wannan imanin da dunkulallan da kuma wanda yake filla filla wa huwa ariyun anhu amma tsirara ne ga barin imanin ijmalan wa tafsilan zaka ga akwai wannan da'awar ga wani yana da'awar imani ijmalan wa tafsilan amma ka kalle shi tsirara yake ya tubu daga imani ijmalan wa tafsilan na fata gani intaha ala al-musannif rahimahullahu ta'ala ara munti daya to munti daya ba zai yi mu tattauna masail din ba bari mu tsaya fihi masail insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh